Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu raro assalamu alaikum barkamu da safiyar ranar Asabar sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu zamu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya
to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba Mai bincike na musamman kan katsalandin din Russia a zaben Amurka Robert Mueller ya gabatar da rahoton sa na ƙarshe ga da yammacin jiya Juma'a ga Attorney General din Amurka William Barr wanda hakan ya kawo ƙarshen fadaddan binciken da ya raba kawunan Amurkawa ya kuma jefa babbar ayar tambaya kan makomar gwamnatin shugaba Donald Trump a tsawon shekaru biyu da ya a office Ba ya sanar da shugabannin majalisun dokokin tarayyar Amurka ta wata wasikar da ya tura cewa ya karbi rahoton mula mai kunshi da abubuwan sirri sannan ya ce da su ina iya muku bayanin sakamakon binciken na mula a wannan ƙarshen makon babban abin da mula wanda tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI ne yayin bincike a kai shine ko shin Trump ko kuma wani hadimin sa ya hada baki da Russia dan yin zagon kasa ga yakin neman zaben yar takarar jam'iyyar Democrat a zaben shekara ta 2016 Hillary Clinton ta wajen sace sakonnin email daga kwamitin kasa na jam'iyyar Democrat da chairman din kwamitin yakin neman zaben Clinton din ko a'a da kuma shin ko Trump ya amfana da aika-aikar Russia ba tare da ya taka rawa a ciki ba da kuma koshin Trump yayi yunkurin zagon kasa a binciken dan kare kansa ko wani hadimin sa Shugaban Amurka Donald Trump yayi shedar shudewar daular ISIS je jama'a yana mai cewa an yi galaba kan kungiyar ta'addancin 100% ikirarin da dakarun da ke yakar ISIS din tare da taimakon Amurka suka gaggauta nuna ja a kai Trump yayi wannan shelarci bayan wani bayanin da muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan yayi masa a cikin jirgin saman fadar shugaban Amurka na Air Force One a yayin da suke kan hanyar zuwa Florida Trump ya kuma nuna ma manema labarai wata taswirar Syria da ke nuna cewa daular ISIS ta shuɗe Ita ma mai magana da yawun fadar shugaban Amurka ta White House Sarah Sanders ta ce an kauda daular ISIS daga Syria dan yankin kasa na ƙarshe da ya rage a hannun ISIS wanda ya kunshi wasu ƴan kananan wurare a garin Baghouz dake arewa maso gabashin Syria ya fara sulalewa ma ISIS din tun daga daren ranar Alhamis zuwa asubahin jiya Juma'a bayan da dakarun da ke samun goyon bayan Amurka suka kaddamar da wasu sabbin hare-hare da jiragen sama kan ƴan wuraren da suka rage a hannun ISIS din to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Korea kasar Korea ta Arewa ta janye mai mata iso a Korea ta Kudu. Korea ta Arewa ta sanar da Korea ta Kudu wannan matakin bazata da ta dauka jiya Juma'a a wani taron mako-mako na Koreawan wanda aka yi a ofisoshin su na gamayya dake birnin Kyosong. Mataimakin ministan harkokin haɗakan Koreawa na ƙasar Koreya ta Kudu ya faɗa a wata takardar bayani cewa shawarar da Koreya ta Arewa ta yanke ta abin takaici ne to amma ya ce Koreya ta Kudu za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a ofis ɗin labarin wannan janyewar ya biyo bayan wargajewar tattaunawar da aka yi a ƙasar Vietnam tsakanin shugaban Koreya ta Arewa Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump Shugaban Amurka Donald Trump na shan caccaka daga wasu shugabannin kasashen duniya saboda cewa da yi Amurka za ta amince cewa yankin tuddan Gola na Isra'ila ne. Ministan harkokin wajen Siriya ya faɗi jiya jama'a cewa akwai rashin tunani a sanarwar da Trump ya yi, kuma sanarwar ba za ta iya canza kasancewar yankin tuddan Gola na Larabawa ne kuma na kasar Siriya ne ba. Wata majiya a ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta gaya ma kafar labarai ta gwamnatin Siriya Sana'a cewa wannan sanarwar na nuni da irin yadda Amurka ke yin karan tsaye ga abin da duniya ta amince da shi da kuma dokokin ƙasa da ƙasa. Isra'ila ta kwace yankin tuddan Golan a yakin da aka kwashe kwanaki 6 ana yi a shekara ta 1967 kuma tun sannan wajen ya kasance ƙarƙashin ikon Isra'ila.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin Abari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Laula barka da asuba.
To alheri barkan mu
da fata an tashi lafiya ya sanyi ya dan zafi zafi.
Gashi na ana tiri ba uwa amarya ba an shafa.
An sa an tire abin da nake so ce in ce ya yar gudidi da birthday.
Yar gudidi da birthday.
Aka ce wato wannan shekara biki shekara biyar daula in ga aure kuma ya za a yi.
An yi ba ku wata da Janairu muke ake ta shirye-shirye ake ta shirye-shirye an yi na ce wannan sai ka ce uwa amarya.
Ana ya wuce wa amarya to an da ya gudidi ne sabi na ana raya ki
ta ce to grandma ce ta kawo
mai ana raya sabi na Ana ra Samina. To Dauda, yau muna da auren raki kin mako da ya gabata da ake ta aiko mana sakonnin auren raki. Eh to wannan akwai auren rakin da za a yi gobe. Daya tsakanin Ibrahim Salabawa da amarya shi Hawwa'u Shu'aibu Beti wanda za a yi gobe a majami'ar Ekuwa ta babbar riga dake kan hanyar Batsari a jihar Katsina da karfe 10 na safe. Kana kuma za a yi bikin bayan daurin auren nan a harabar majami'ar. Sai kuma wannan da ta fito daga hannun wannan Nasiru Adamu Ilkani ya aika mana wannan kuma dai na Salabawa iyalin gata ne baki ɗaya suka aika. To sai kuma wannan na shi marigayi Muhammadu Giwakuta iyalansu kenan, iyalan marigayi Muhammadu Giwakuta da Alhaji Abdullahi Kulu waɗanda suke gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa daurin auren ƴaƴansa Alhaji Uwais Muhammad Giwakuta da kuma Amina Abdullahi Kulu Muhammad waɗanda za a daura ma auren yau din nan kenan. Waɗannan auren rakin duka yau za a yi su idan Allah Ubangiji ya kai ya nuna mana zuwa rana da ƙarfe 5 na yamma gidan marigayi makama da za a yi a Boso Mina jihar Niger da karfe 10 da safe. Wurin daurin auren kuma shine Katsina Road Limawa Mina. To Allah ya sa an yi adaci.
Amin ya basu kaman lafiya.
Ke ma na ga
wannan musamman invitation aka aika miki gaba. Eh mu ga ya take ke ba da take
ke freki. Eh ni ma ga an aika mun ne na musamman inji Abdul Wahab da fada na musamman.
Basu zaman lafiya na musamman.
Eh amin.
To ni ma ga wani sakon aure ne wanda satin da ya gabata ne suka yi aka yi aure amma na koci aka yi to kuma a watan Afrilin da zai zo ne za a yi na coci idan Allah ya sa muna da rai. Aure ne sako ne Hajiya abokiyar aikin mu ta aika mana Hajiya Madina Dauda inda take taya iyalan Mr. Tausayi Gimbason murnan daura auren ƴar shi da za a yi Catherine Gimbason da za ta aura Shumkai a Sagai Mungashum
taulalle
a jihar Nasarawa.
Ito wadda aka yi kenan an riga an yi ko an riga an yi na kotun
haka.
Sai kuma za a sai kuma su kuma za su bikin ainihin bikin
na church ba a Nasarawa duka a Kwanga. To Allah ya sa ai asara kuma ya ba su zaman lafiya.
Amma da zuma na magana cika shekara ba da sai kuma ga yau din nan ma ana auren raki masu cika shekara suna cika shekara. To wannan shi soja aka ce aikin soja marmari daga nesa soja Jenny Fukuma ne da matar shi Emily yar su Azulfa da muka aka kira Zili za ta yi za su biki cika shekaru biyu ita kuma biyu ita ce da cika shekaru. To ita ma yau an jima nan can tsofaffi za su je su happy birthday Zili. To madalla su masu auren rakin nan dai sun zaɓi wannan waka mako da ya gabata sun ba mu wata waka aure. To yau ma ta auren nan za a rera musu ta auren za a yi. To ango da amarya
ai
shi ne ango da amarya Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
To amin ya ƙara danƙon soyayya kuma kawo yara masu albarka.
Amin Wannan makon ba sakon email zamu karanta ba, wannan gaisuwa ce ta fito ta musamman, kinga wannan aka aika ta da dai mutane suna gani sabili da yanzu an samu su email din nan, su hanyoyin sadarwa iri na zamani daban-daban an daina aikawa da sakonni ta hanyar charge office, amma ba haka bane. Kinga ga wannan nan ya kashe barin kirga kudin naira 50 100 da 50 200 kan tattara kan sarki, har akwai wata aboki a aikin mu da yaron ta yana karami, sai ta zo ta ce akwai kan sarki shi yana tara kan sarki na kowace kasa. To ni ma wannan kan sarkin gaskiya gashi na har wani kalli yake kamar tambarin gashi nan da kyau. To ni ma zan aje shi yake zuwa ga ambulance din, ya rubuta ambulance din da ya zo tun daga Nigeria ya zo ran, yake zuwa filin Abari ya huce sashen Hausa Voice of America Washington, ya kuma sa zip code ya zo nan da nan, sai kuma a baya yake daga Shatima Taka Tuku Muhammadu dan magaji Captain Lulu Bodinga Karaba Hukumar Bodinga, Bodinga LG Sokoto State of Nigeria, har kuma da lambar shi, lambar wayar shi, mun ba da zan kira shi idan mu ƙara jinjina mu. To wasiƙa ta farko, wasiƙa ya aiko ga Daula, kina da ɗaya, gani ina da ɗaya. Ta farko yace zuwa ga filin Abari ya huce,
kuma abun mamaki ne da kan kadda yake, sai kuma yayi tafin wasiƙa
ya buga ta ai wannan gaskiya ta musamman ce, yau dai ana batun na musamman na dan, sai gaskiya yace zuwa ga filin Abari ya huce, na san yana so ya gaishe shi inda yake yake a gaida, ba yace tana kyautu da shi, yana gaida likita Alhaji Abba Rori Kano da Tatimau Takatuku Alhaji dan magaji kafinta, Allah ya sa na faɗi Takatukun nan daidai, da Lulu Bodinga da Tatimau Takatuku Alhaji dan magaji kafinta, Lulu Bodinga local government karamin hukumar Lulu Bodinga kenan, da Alhaji dan Lami dan Malikin Safe Zamfara, da Alhaji Mamman Mai Kaji Maciya da Nauta Zaria, Allah ya sa na faɗi daidai, da Nauta ne ko dan Nauta ne ban sani ba. Sai kuma ya ƙara da cewa Abari ya huce Abdullahi Ajalayi da Yahaya yayan sakatare Muhammadu dan magaji kafinta Lulu Bodinga, da Alhaji Dandare Mai Tireda, ko Dandare ne Mai Tireda Hurumin Bodinga Sokoto to dukan waɗannan mutane dai da ya ambata ko dai kuna cikin waɗanda kuka aika da wannan sako na hadin gwiwa ko kuma ana gaishe ku da fatar an tashi lafiya
to haka yake to bari ni ma an karanta daya wasiƙar da ya aika inda yake cewa daga sakataren majalisar masarauta Takatuku Alhaji Muhammad dan Magaji kafinta Lulu Shatiman Takatuku Bodinga local government Sokoto ya ce ina gaida mai girma dan Galadiman Takatuku Alhaji Aliyu da shugaban majalisa Alhaji Muhammad Jabbi Turakin Takatuku da ma'aji majalisa Alhaji Abubakar Shehu Garkuwa da PRO Alhaji Abdullahi dan Malikin Takatuku da baradan Takatuku Muhammad Ande da wazirin Takatuku Abubakar Modi Bodinga da tafidan Takatuku Alhaji Kabiru Shehu da sarkin fawon Takatuku Alhaji Muhammad Bello da A Adamu dallatin Takatuku da fatan ma'aikatan sashen Hausa ma suna cikin koshin lafiya
muna lafiya lau mun gode a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa
idan Alhaji Ali Mustafa Sokoto ya shigo mu tambaye shi ina ne Takatuku
ai 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 gaza da kai sanyin na Murtala Faruk sanyin na to sai a daga mana kafa idan ba banci wadannan garuruwan daidai ba to da kin san a cikin wannan makon kwasu fina-finan Hausa suka yi rashi daya daga cikin masu rubuta labarai da kuma daraktocin wasannin fina-finai wanda ya fice wato shi Rabi'u Haruna Arahus kenan Allah ya watsikawa to sabili da haka wakili Mubaraka a birnin Kano ta yi mana hira da waɗanda suka san shi sosai sosai suka yi aiki tare sakatare ɗaya daga cikin wakokin fina-finan marigayi a Rahun to ga hirar da wakilin mu Baraka suka yi da Murtala Balarabe Baharu kan rayuwar marigayin
ga duk wadanda suke kallon fina-finai za su rinka ganin sunan Rabi'u Haruna Arahus a matsayin mai shiryawa to a ilmance kuma a cikin ba wai shiryawa kaɗai yake ba domin shi executive producer ne mai ɗaukar nauyin filmin duk sunan duk filmin da kaga an sa sunan sa ya shirya shi ya ɗauki nauyin filmin saboda haka yana da jarin yin fina-fin kuma ɗan kasuwa ne sannan mutum ne wanda yake da za a iya cewa irin abin da Bature yake cewa yake da test da yadda yawa mai inganci yakan yi fina-finan da suke nuna labari na gaske abin da zai taɓa zuciyarka wanda za a ga sakon ƙarara ya fito kuma mutum ne mai haƙuri mai juriya ne wajen gabatar da fim domin idan ana ɗaukan fim yana daga cikin waɗanda idan suna shirya fim ko da darakta ce zai zama masa aiki a kwana goma to ko da labari ko da an ƙara kwanakin zai zama bai kosa ba to wannan yana daga cikin baya gajiyawa gaskiya kuma mutum ne wanda yake bai da gefe shi kowa nasa ne yakan iya tafiyar lafiya da kowa idan ta kama ku aiki da shi zai iya dauko ka ku aiki da shi sannan dan kasuwa ne shine mutumin da a lokacin da kasuwancin fim ya kasa ya dauki finafinansa da kansa ya ringa da kwantin dinsa gari gari jaha jaha kasa kasa kauyuka da kauyuka da karamar hukuma domin ya tallata fim dinsa kuma wannan abin ya ba wasu karfin gwiwar cewa su ma su wannan abu to kinga ko da ba komai ya zo ko kuma ya taso da wani abu da wasu da suka mayar cewa hanyar kasuwanci
yau
sai ku koyi suka ci gaba da shi
zai ga kuma shekara nawa a masana'anta
Rabi Haruna Arhus akalla ya haura shekara 15 a cikin masana'antar fim dan zan ce miki ma kai shekara 20 amma lokacin firafinansu waɗanda suka fara fitowa da shi mutane suka fara kallon fim din ya ta fara girgiza da la'irin firafinansa shine wani fim da iwon da Ishaq ya bada umarnin sa mai wata waka sakataye a cikin fim din to wannan fim kusan ya bawa Arhus damar gane shi har wasu karin gaimai lakali da Masar Bauchi saboda a cikin fim din an yi wata waka Masar Bauchi kuma Arhus yana daga cikin mutanen da za a gansu a sahun gaba wajen dukkan wani abu da ya shafi masana'antar fim din walau na gudunmuwa ne walau na taron karawa juna ilimi ne walau na abin da ya shafi yan fim din ne ma'ana na alhini na jaje ko na murna da haka kwarai da gaske kuma mutum ne wanda yake za a iya cewa za a dade ba a manta da shi a masana'antar ba ganin shi ba mai girman kai bane duk da matsayin da yake ciki bai wuce wanda yake kasa da shi ma ya aike shi kuma yaje ba yana da wannan abin kuma daga irin bayanan da mutane suke game da rasuwarsa mutum zai iya gane mu'amalarsa da mutane cikin wannan masana'antar fim ta finafinan Hausa ta Kannywood akwai wani dandali da ake ce ma Kannywood bangal to idan mutum ya bi wannan Kannywood bangal din idan ya ga irin yabo da bayanai da mutane suke musamman kamar irin Salashi Ibrahim Muhammad Mantawari da irin su Sani Mu'azu da sauran waɗannan dai manya da dama to ɗaya daga cikin abin da zan iya tuna wanda Sani Mu'azu ya buga ko ya gabatar a pejin sa na Facebook da ma Instagram shine ya faɗi Arhus sun ya rasu ya kuma faɗi wani shi ma ne mashiryin fim daga kudu shi ma da irin su sai ce ɗaya daga cikin abin da yake daɗa tuna da Arhus shine a wani lokaci da suke ɗaukan wani shiri a ko Kaduna ne da falalu ure yake bada umarni akwai wani mutum mai shirya tun Bon Emeruwa shine producer yace to yanda Arhus yake magana da Bon Emeruwa da harshen turanci yace wannan abin yayi matukar burge shi kuma ya bashi mamaki sannan irin abubuwan da ya kawo sai ya gano cewa yana da wata hikima da basira ta hanyar kasuwancin finafinai duk da a lokacin an dauko Arhus din ne domin tallata shi wannan fim din wajen harkar kasuwancin sa yace duk da abin bai nasara ba yace amma ya gano irin sa Arhus mutane ne ya kamata a ce masana'antar fim ta yi koyi da abin da suke ko kuma tsarin da suke da shi wajen kasuwancin fim kazalika Ibrahim Mandauri ya yi yabo kuma ya faɗi alhininsa da kuma irin wasu abubuwa wasu ayyuka da suke game da shi Rabiu Haruna Arhus da ma mutane da dama matuƙa da gaske don haka za mu ce ba iyalai ko ƴan uwansa ko ƙaninsa wato Sani AR suke rashi ba masana'antar fim ce gaba ɗaya ta yi rashin sa
ka taɓa shirya fim tare da shi
na taɓa yin fim na taɓa aiki da shi a fim akwai wani fim duk da bana jin ya saki fim ɗin ya fito da Bala Anas sai bada umarni to ni kuma na yi mataimaki mai bada umarni a wannan fim wato assistant director don har gidansa mun je mun ɗauki fim kuma jarumar fim ɗin ita ce Mansura Isa hakika anan na gane cewa shi wani irin mutum ne kwarai da gaske domin an kai kamar shekara 13 ko 12 baya ya kwarai da gaske
to dole
Allah ya ji ɗanta
ya ya kuma gafarta mashi ya mu kuma ya kyauta tana mu gashi to dole akwai wata al'ada da muka saba wato ta bada labaran bandariyar nan to amma yau sai a bi mu bashin labari muna da labarai amma so sai a bi mu bashin su zuwa mako mai zuwa
idan Allah ya kai
ba to haka yanzu a madadin
Daula Salim
alheri yake muku fata alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
dace dace da masoyi
masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma izar ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu amaradin duk abokan aikin ya dauka jimuriyoyin su ni sarfi na hashin kuma nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, la radio de tous.